Kakule, 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 lamsare, kakule, nig urshag shage, lamsare, nig shahulhule, ukurpalnege, ametepi, shagupe, nig kashisige, amam tutu lamsarake, punin burban tulalake, kashe, 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 kash. Kashe kash, kashe kash, kashe kash, kashe kash, kashe kash,
kash. Duk sik dak duk shading girsa hum rub hune. Giga kulam gime nam nam shaga kulam shame nam. Em shazugur gurni pia shame argur guni pia urme bishak shame bihul signam tara adezu.
Kashe 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 kash kashe kash kashe kash kashe 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 kash.
Kashe, 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 kashe. Silima hegele ki usazu, ninka siza dahum danti, kashkeshten humuran bale, gurun lale, gunun harnipe, unin burra kashku kudam shatila tura gambin duen, ani ginen egin gamudidur, gure gargur gure gamude.
Kashe 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 kashe
kashe kashe kashe kashe kashe kashe kashe kashe kashe kashe kashe kashe kashe kashe la ur shaga mude shaga shahula galabi ur shak pala shumura mude shainan kibi bagi shagashan anake kibi bagi shagashan anake kibi bagi
kashe 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 kashe